Tun dai bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da manyan hafsoshin sojojin kasar inda ya ja kunnen su dangane da yadda ake samun karuwar harhare a sassa daban-daban na kasar. Bayan ganawar dakarun kasar sun ƙara zuge damtse inda suke tunkarar 'yan ta'adda da ma 'yan bindiga ga dangadan. A irin wannan hoɓɓasa ne jiragen sojojin saman Najeriya sun gano tare da kaddamar da farmaki a dutsen Mandara da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno. Bayanan da muka tattaro na nuna cewar kimanin mayakan 'yan ta'addan Boko Haram 28 ne suka sheka barzahu ciki har da wani babban komandansu mai suna Alhaji Modu. Alhaji Modu, wanda ɗaya ne daga cikin kashin bayan Boko Haram, shi ne a shekara ta 2014 ya jagoranci kai farmaki da ya sanadiyar ɗaiɗaita garin Bama tare da karɓe ikon garin bayan sun kashe ɗaruruwan mutane a wannan yanki. Ko da na tuntuɓi wani babban hafsa a rundunar sojojin ƙasar da ke da masaniya akan wannan farmaki, ya tabbatar mana cewar lallai kam jiragen yakin Najeriya sun kai farmaki akan dutsen Mandara yayin da 'yan ta'addan suka tattaru suna shirin kaddamar da harinsu a wani yanki. Amma ya ce domin jin cikakken ƙarin bayani sai mu jira GB Alhamis, idan Allah ya kai mu hedkwatar tsaron Najeriya za ta yi cikakken bayani dalla-dalla dangane da wannan farmaki da masu ran harhare da dakarun kasar ke kaiwa a sauran sassan kasar. Tuni kuma ƙwararru daga yankin na arewa maso gabas irin su Dr. Abubakar MS suka fara tsokaci
wannan farmaki da sojojin rundunar sama wato Air Force suka kai kan dutsen Mandara har ya kai ga kashe Malam Madu da wasu nashi sojojin abu ne mai kyau, saboda wannan irin farmaki da sojoji suke kaiwa san su 'yan Boko Haram din kusan 70,000 yadda dai naji shekarun jin shi Chief of Staff din Gwamna Babazulum wato Professor Matiki cewa 70,000 in sun yi kai sun yi saranda. Ni na tabbata wannan kashe Malam Madu da aka yi zai sa da yawa wanda su sun samu sun tsira ba su mutu ba su ma za su miƙa.
To kowane mataki ya kamata a ɗauka don ci gaba da samun irin wannan nasara nan gaba? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya.
Da wannan bamban farmaki da aka kai a dutsen Mandara a cikin jihar Borno, yanzu abin da su shugabanni na rundunar sojojin sama za su yi shine su ci gaba da ƙarfafa wannan kai farmaki a sauran wurare yadda ake samun waɗannan matsaloli. Su tashi su tsaya su jajirce kuma su zamanto sun fito da kyakkyawan tsari inda za a tafi da wannan abu. Ana gama wannan an faɗa nan, an gama nan an faɗa nan, yadda waɗannan 'yan ta'adda suka makale suke zaluntar mutane da sauransu. Wanda yake na san shi Air Marshal Alao ne jarumi jajirce.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.